they go higher, higher. Music and all day tire. Nabas fire, fire. Way bana tire, tire. The good image is my hammer. Yeah, not a chit, no surrender. Nababa go be defender. She is her and all day tire. Kicking a hot like fire. They are no day pay. Pujini haters, Nabaku fire. Kubasu fire. Nibana tire. Harkui tire. Nida da fire. Waje da fire. Nare da fire. And sing a surrender. Pujira nibada. So, asara kai na badana kara oluwa ya bani basira wa kanarera na yoda bara na samonera kai zo karera kai yoda bara na samonera ni bana saranda tabas dalilin baba ni ai ban baba kuma ni ban gasa saba ni ke yin wasa haka kai ban manci kada ku kauce sai da su kauce muna da enti haka su yi bacci mu mun daje ku ku zauce